be saying?
You've got to dance good, you know, man. It's curtsy and patterns. Dance
yeah,
to Japan.
I dance, yeah, dance.
Some not stop dance, some not stop dance. So everybody dance. Sun na na kanke ne.
Everybody.
Sun na na kanke ne. Sun na na kanke, sun na na kanke, sun na na kanke ne. Oh, puppy. Sun na na kanke ne. Sun na na kanke ne.
Everybody.
Sun na na kanke, sun na na kanke, sun na na kanke ne.
All of them. Dancing a lot down the land, from Europe straight to Japan. You have to do it to the foot on your hand. Sanana can figure number one. Use it and like a tube, you a pump.